raise my hand and look in my eyes. That's all I ask of you. I'm alive, everyone seems so lost in the past. It's you I love, as my head is clear most of the time. All I ask of you, want of you. Da 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 da